Fasulun, fasali kenan wa minhu yana daga cikin abubuwan da sun yi kama da hali da tamyizi mansubu af'alil madhi abunda fi'lul madhi zai mawsali sama wa zammi da abunda fi'lul zammi zai mawsali sama kamar ni'ima da bi'sa kamar kace ni'ima zaidun rajulan kaga rajulan ya zama mansubu af'alul madhi ko bi'sa abdud dari badalan wa minhu aidan ni'ima zaidur rajula wa bi'sa abdud dari minhu badala wa habadha ardul baqi'i arda wa salihun athharu minka irda wa kad karirtu bil iyabi aina wa tibtu nafsan idh qadaytu daina wa kam idha jita biha mustafhima fansibu wa qul kam kawkaban tahawi sama wa minhu yana daga abinda ake manasba yadda ake mahali da tamyizi nasba ni'ima af'alul madhi irin ni'ima ko kuma af'alul zammi irin bi'sa to shine ni'ima zaidun rajulan madalla da zaidu mutumin kirki kaga ni'ima zaidun rajulan to rajulan wannan ya zama abun yima wasali sama da af'alul madhi wa bi'sa abdud dar Allah wata ran wani mutum da ake cewa Abdullahi shi bai kai Abdullahi ba wa Allah ba Abdullahi ba wan gida ne kamar sarkin gida badala minu a ce shine musayid zaidu mana kai ni akai da Abdullahi musayid zaidu wa habadha ardul baqiya kaga bi'sa Abdullahi badala in dai Abdullahi za a turo ma ba zaidu ba to Allah wata ran wanda anka turo ma wa habadha ardul baqiya ma dalla da kasab baki a ardan tafi kowace kasa tsarki wa salihun malan salihu qaya ataharu minka irda yafi ka tsarkin mutunci kaga ataharu minka irdan irdan yana cikin af'alul madhi to sai aka ce ataharu minka irdan wa kad karirtu bil iyabi aina naji dadi da kan dawo daga doguwar tafiyar da kai kai doguwar tafiya ka dawo lafiya wa tibtu nafsan raina ta mani dadi idh qadaytu daina dan na gama biyan bashin da aka bi na to tibtu nafsan raina ta mani dadi babu kam al istifhamiya a can baya mun yi kam al khabariya ta bada labari ce ita wasali kasa take yi kamar kace kam kitabin hafiztuhu Allah dai salitahin da na hadaje kam dirhamin a'taytuhu Allah dai san kudin da nake kyauta da su to duk inda aka zo da kam to ita kam din nan ba ta baci bace kam ga masu nahwu iri biyu ce akwai kam khabariya ta bada labari akwai kam ta istifhamiya ta tambaya to dan haka abun da ya biyo bayan kam to wani wasali an kai mai in ka ga an yi wasali kasa to wannan kam din khabariya ce kamar kam kitabin hafiztuhu Allah dai san litahin da na hadace kam dirhamin a'taytuhu Allah dai san kudin da na bayar kam abdin a'taytuhu Allah dai san bawan da na yanta kaga abdin kitabin dirhamin ya biyo bayan kam ya sha wata likasa to wannan kam din khabariya ce labari ne kake bawa amma abun da ya biyo bayan kam sai aka ga wasali ya habbar yayi sama to tambaya ce kam kitaban hafiztuhu malan littafi nawa ka hadace kam dirhaman a'taytahu yau dirhami nawa ka bashi kam abdan a'taytahu yau bawa nawa ka yanta to in wasali sama ne to istifhami to shine za a yi yau kam istifhamiya ta tambaya ba ta bada labari ba wa kam ita kam idza jita biha yau in ka zo da ita mustafhiman kana tambaya fansib kai wasali sama wa kul sai ka ce kam kaukaban tahawis sama tauraruwa nawa sama tattaro kam kaukaban tahwis sama tauraruwa nawa sama tattaro kage tambaya take wannan baitin shine asalin mulhatul i'rabi mai mulha Qasim ibn Ali suna zaune da diyatai sai diyatai tace baba kam kaukabin tahwis sama sai ce na'am ya bunayyati tace la ya abati kam kaukabin tahawis sama wai ba labari ne ka baka ba tambaya ne kai ma shi ko sai dauka labari ta kai bashi kam kaukabin tahawis sama kai yau baba sama ta taru saurari da yawa sai dauka khabariya sai ce na'am ya bunayyati
tace la ya abati kam kawkabin tahawi sama sai ce na'am ya bunayyati tace la sai ce idan taqulina kam kawkaban tahawi sama sai in gane istifhami ne tambaya ta kike ba labari kike ban ba to sai ba ta wannan labari ya koya mata kawkaban za ta ke ba kawkabin ba sai ce mun bani mun lalace diyan mu diyan larabawa basu san bambancin kam khabariya ba da kam istifhamiya dole a rubuta mulha alhamdulillah.